باب ال تو بسم الله الرحمن الرحيم
باب الإيدين
wannan babi ne a cikin sallar idoji guda biyu da idin karamar sallah da idin babbar sallah
an Abdullah ibn Umara
wato shi ido an tsago shi ne daga audu audu komowa wato shi yasa ido abinda yake komowa saboda yana maimaita duk shekara ko kuma saboda farin ciki na dawowa da dawowar idi ko kuma saboda bayan baiwar da Allah yake wa bayan sa a wannan rana wasu suka ce ana kiran sa idi kamar neman alfalu da cewa Allah ya sa ya dawo ga duk wanda suka yi idin bana wato wannan dai akan sunan sa da kaka aka samu to wato da farko anan ya kawo wayannan hadisan yace wato shi dai an samu sabani a sallar idi me hukuncin ta Imam Malik da mafi yawan almajiransa da Imam Shafi'i da mafi yawan almajiransa duk sun tafi akan cewa ita sallar idi sunna ce karkarfa amma akwai wani daga Shafi'awar Isdahari da yace ai sallar idi farru kifaya ce wanda wannan daya ce daga masabobi guda biyu da aka karbo daga Imam Ahmad cewa sallar idi farru kifaya ce dole a gari ko al'umma a samu wanda za su yi sallar idi in ba a sallar idi ba dai an yi zunubi amma bisa kauli da cewa suna ce karkarfa ba a ce dan ba a yi ta an yi zunubi ba Abu Hanifa yace ai sallar idi wajiba ce ainiya shine ruwaya da tafi shura daga gare shi wasu kuma daga almajiran Abu Hanifa suka ce ita sallar idi farru kifaya ce su dai mafi yawan malamai da suka tafi akan cewa ita dinnan sunna ce karkarfa sun kafa hujja da dalilai da yawa ɗaya daga cikin dalilan hadisin da ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibadi salloli guda biyar su ne Allah ya rubuta su akan bayi to wato in mun tafi akan cewa ita sallar idi farru kifaya ce to da a ce mutanen gari ko waje za su ƙi sallar idi ashe kenan sai a yaƙe su kamar yadda za a yaƙe su akan barin duk wata farru kifaya amma in an ce ita sunna ce to shikenan ba za a yaƙe su ba kenan dan sun batta to an kaba daga Abdullahi ibn Umara Allah ya ƙara yadda a gare su yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da shi da halifarsa na farko sayyidina Abubakar da halifarsa na biyu sayyidina Umar sun kasance suna sallar idi na karamar sallah da idi na babbar sallah kafin ai huduba kafin sai sun yi sallah sannan suke huduba an kawo daga Bara'a ibn Azibin Allah ya ƙara yadda a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana huduba ranar idin layya bayan ya yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi sallah irin sallan nan da muka yi ya yi ibada ya yi layya irin layyar da muka yi to wannan shi ya yi layya wanda ko ya yanka layyarsa kafin ya je ya yi sallar idi to wannan bai layya ba wannan layyar ta zo mai masa akuyan nama kawai amma ladan da ake samu na layya shi bai samu ba Abu Burda ya ce dan yar Halul Bara'a ibn Azib wanda dan uwan mahaifiyar Bara'a ibn Azib ne ya Rasulullahi da sakatu shati ni na yanka akuyata na yanka layyata kafin sallar idi na san cewa yau rana ce na a ci a sha na so akuyata ta zamo awwala ma yuzbahu fi baiti ita ce farko wanda za a yanka a gidana wannan ne yasa na gaggauta yanka akuyatawa layyatawa na karya kumallo kafin in zo wajen sallar idi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan akuyata ka yanka akuya ce ta nama nama kawai kuka ci amma ba layya ba sai ya ce ya Rasulullah fa inna inda na ana ga akwai wata matashi tinki a wajen mu ko akuya
wayya abu ila ina min shatayi
tafi soyuwa zuwa gare mu fiye da awakai biyu fata juzu anni inna layanka wannan akuyar za ta wadatar min daga layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kware amma fa kai kadai ne aka baka wannan ba wani bayanka da zai yanka karamar akuya a ce ta wadatar da shi daga layya akuya sai wanda yake ta kai shekara ta ƙara kamar wata guda malaman suna cewa masalan da za a haifi rago ran da watan sallah ya kama ko ana yau watan sallah zai kama to badi a iya layya da shi in rago ne tunda ya cika wata 12 ya samu kamar sati 1 akai amma idan akuya ce aka haifi bunsuru ran da watan sallah babba ya kama to badi wannan bunsurin bai isa a layya da shi ba ana so shi kamar bunsuru ko akuya ya zama ta ƙara wata guda cikakke akan shekarar ma amma timakai ko raguna su koda sati 1 ko kwana 10 suka ƙara shikenan to an kaba daga Jundub ibn Abdullah al-Bajali Allah ya ƙara yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ranar idin layya ya yi sallar idi ranar idin layya sannan ya huduba sannan bayan ya gama hudubar ya sauko ya yanka layyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yanka layyarsa kafin a ce ya sallaci idi ya fara yanka layya sai daga baya ya sallar idi to ya yanka wata dabbar maimakon wannan dan wannan bata isa masa ba a matsayin layya wanda ko bai yanka layyar ba to a masa izini ya je ya yanka bismillah yana mai neman taimako da sunan Allah to alhamdulillah sai mu tashi alhadisul rabi'u ne